Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wanda aka kafa don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leka hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce aka kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, an nada sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki Gufuwan. In za a tuna, shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatarwa wannan shiri matakan gyara, inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau, don sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga Babban Bankin Najeriya don ya taya shi aiki, inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin Lalu. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna, Aqilu Abdullahi Jugnu, ya buƙaci garan Bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi.
Alhamdulillahi, gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duniyar na ƙasashe da ke ƙasar nan ba. Na farko dai an canja kurma, an kawo gurgu, to kuma gurgun bai sa ake shiga gaskiya. Da ya zo ga baki ɗaya sai soke kwangilar da James Lalu ya biyo bada. Wanda James Lalu ya bada kwangilar na kan ƙa'ida, sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su, sannan yawancin ma'aikata ya canjanta musu waje wani suka san aiki, sannan yana ya ɗauko wani wanda ake shi Tanimu shi ke rubuta komi. Tanimu ba ma'aikaci ba ne, Tanimu ma'aikaci ne na Central Bank, amma ya zo ya kakka gida ya hana shi aiki. Yana ma'aikata suna kuka da shi, wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya kaga dai James Lalu ba yare na bane ba dinin mu dai da shi ba. Amma wallahi billahi da zaka tambaye duk na kasar sun ki gara James Lalu su dubu da Ayuba, saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai bani bukatun wani abu gare su. Abin da ke bukata ci gaban na kasar sun ki kasar nan ne ke bukata. So Ayuba James Lalu ya fi sa kai taimaka ma jihar na yankasu za su fito, zai taimaka sau lau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki ƙarƙashin James Lalu ya ɗauki gura go sama da guda 100 aiki da ƙasasu different ministry kuma ya saka su, kuma ya saba ya yi neman su kwangila. James Lalu da kanshi ke fita yake neman kwangila, yake neman za a taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bacci a office sai wani Tanimu, sai abin da Tanimu ya ce mashi to an taɓa haka kada ake a Central Bank ka zo ka gida ka ce kana chief of staff. Babu aksin abin na commission, babu chief of staff SA ne. To ya raka da ake Central Bank da kuka da raka yake da commissions haka ake yi, ya zai kashi commission ga baki ɗaya. Babu mun samu minister bai ji ga minister ba, muna ga shi minister na materials bai ji ga shi ba, ya hana shi je ga shi, to da minister shi waye gaba. So gaskiya dole a samu canji, dole mun zai tsaye mun aiki, mun zai tsaya fito, zamu fito kwamu da kwakwata mun ciwon ba mu kaunshi a soke shi kawai.
Ita wannan hukumar na san tun zamanin tsohon shugaba Buhari aka kafata, wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman, ko kuma in ce waɗanda suke rayuwa da nakasa da ake cewa ba kasa waɗannan ba, su samu a jiya su samu nasara. Zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwarku?
Gaskiya lokacin James Lalu ta yi tasiri gaskiya, don ba inda James Lalu bai je ba ya tabbatar ya saka nan kasarsu. Babu. Akwai kaga muna da desk officer, minister of finance, wajen sojoji, 'yan sanda, dukkanin ma'aikatan da ka sani akwai hidden James Lalu, tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su yi. Sannan shi ya kawo sound language, aka tabbatar da shi composer duk inda kake tsammani a media da su yi news. Sannan shi ya kawo cigaba na sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za a samu kaki. Sannan ya samu wa ziyarar musu scholarship wanda za su yi karatu. Ya tabbatar sannan ya tabbatar ya kafa zone na commission din, ya buɗe kwanas ka buɗe wa adjust, ya buɗe yayi adjust zai yi a Kaduna duka haka ya buɗe rashin da muke da shi a Najeriya. Su ga ya samu cigaba, amma wannan da yazo ba shi ke wallahi.
Shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na Arewa, Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita. Ga kuma dalilansa.
To da hukumar masu bukata na musamman da me ba mu shugaban kasa shawara akan masu bukata na musamman da babu su ya fi gara ma a ce muna ma babu su. To idan da babu wannan hukumar ko ina kashi da zaka yi neman alfarma sai ai saboda babu inda abin nan ne. Idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne. Amma muna matukar nadama, muna matukar nadama ta wa'annan su ne wakilanmu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya. Matsalar da yake daminmu mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya. Da shugaban kasa zai amsa addu'ar mu, zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman, a ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman. To wannan shine bukatar masu bukata na musamman, saboda idan babu kamar da na faɗa kai din ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma, amma duk inda ka shiga zaka ce sai ka ji an ce muku an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku kuka tattara in ka je sai ka ji an ce an kai ma mai babu masu shugaban kasa shawara. Kuma koyaushe fara da sunan mu ake neman kuɗi. Kalubale ga masu bukata na musamman, ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati, mai ba mu shugaban kasa shawara, da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukata na musamman, su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara. Koyaushe magana ɗaya ne sai ka ga su yi ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba, kuma wadda ba na gaskiya ba ne.
To kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa. Shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa.
Mun saban tarihin wannan commission ko kawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk da masu karamin ganin an taimaka ma civil special link su suka ta koka don ba matsalar na kasassu ba wani lokaci can yana under ministry of youth social development wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na cewa yana nan dai ana ta yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka assess rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya in the last 4 years da muna da wannan commission, da baya can da babu commission din ba za su yi wani canji wani abun a zo a gani ba. Saboda haka da abun na gama wani jiya ma nake idan da Tinubu ya wargaje commission din nan wanda ya wargaje kuma gadonta da sauran wasu commission da ya maji nasu da wasu da aka face out nimalin ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana commission din ba saboda commission din da ya sake wani rawan gani na ga nan da za su an wani abu ba. Na that one because of the I don't know whether for one of the better words that commission na su yi ne barin gado da kuma andama.
Ayuba, an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baki shawara ne kake yin aiki ba wai kamar yadda aka san ka da kafin kai mukami ba, da an san ka mutum ne mai kokari sosai.
Wannan ba abin da zan ce illa ce ma ko ko rikin fahimta ko ko dingirutun karya, saboda ka san in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da cewa suna kira da organization ban san da organization
garan bawul.
Yauwa, garan bawul. To abin da muna yi kenan, muna garan bawul kuma ga don shi ne garin gado shi ya asusa a zamanin shi ne aka asusa wannan commission, saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo. So quite a lot of people pay allegiance to him and as a muscularly the ICPC, the ESCG, the SORANG, and two BPP, two Marupe, Wasu account, and Hana, there are many things that were taken out. akwai kuma a cikin darajojin wanda ba su so wani jami'a wanda ni na kawo su as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su.
Masu sauraro, abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau, amma kamar yadda aka ji ambaci sunan wani tanimu da aka ce ya kuma hukuma daga Gabon Bankin Najeriya, za mu ji martanin sa kan wannan zargi. A biyan wa kuma zuwa danjin cigaban shirin. Yanzu amarin abokin aiki na Nasiru Adamu Kaya da yake maka shirin ya zo gare ku. Mr. Phil Hashim kuma yake cewa mu kasance lafiya. Thank you.